Independent got a bone, I respect that. But actually my aim is to affirm that I ain't all these other homes who flash cash with the intention of bagging you. Okay, I'm flashing cash and baby you can have it too. Damn it, I bend up low, not blush my dear. Gonna faster, maybe tune as I relax right here. Yeah, to tender Ramadan coast. At the red sun on the dew, are you are better than most. Guango any special, Jana Leo na Kesha. Well, stand out, either in a mini, I'm a lesser. My African queen, Nandai Sema Wazi. Some Uncle Bambi, ladies on your brand of Farsi. And trust me when I say that ni wewe don't attack her. Ukuwe to my baby. Jumeni kikuhata. Kuna venyu tanifanya niko crazy. Nishamtumi ya mama arafaya. Kwamba nishampata kidosho wa nyeri. Oro waku baby. Nimetoka bondo we yako aheri. Aboterimos.
Aboterimos.
Aboterimos my baby.
Aboterimos.
Aboterimos. What I feel for you is true, I can explain it. Man, I don't get it. Why these people still complaining? Oh, ajuwenim sapere. Now me pendwa nam jaka. I believe you gonna write. Ya kuchuzulo nataka. And I hope a tribe difference has it a letter issue. Wanna spend time with you, iwenim chana amosiku, baby. Want us to have a baby. Bila wewe missy wazy. You my one and only lady. Woni fanya kama mlevi. Shekulo mena. Shekulo bambla. Shinda ramogi night. Ushe dance ohangla. Shiro mezoya mugidi dance. Fredo tuko carnival. So answer big atizi mam. Whatever you say girl will be done. Bila wena hisi baridi hand. Sizi kumle girl nisi dam. Don't tolerate no chichi man. Wendo na hisi enda wanyiti guess. Awa shiki easy prank. I know they get the message. So watch your beauty come. Nishamtumi ya mama arafaya. Kwamba nishampata kidosho wa nyeri. Oro waku baby. Nimetoka bondo we yako aheri. Aboterimos.
Aboterimos.
Aboterimos, my
aboterimos.
Baby. Aboterimos.
Aboterimos.
Aboterimos. Me natoka bondo. Na ya natoka nyeri. Mi napenda omena. Na ya napenda githeri. But I jali shiju tunapendana. Forever hatutatengana. Hey, juu tunapendana. Hey. Mi natoka bondo, na natoka nyeri. Mi napenda omena, na ya napenda githeri. Baita jalishi jutu napendana. Forever hatutatengana. Hey, jutu napendana. Hey, 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 hey.
Aboterimos.
Yeah, what's up? You make a joke. Sisi what them to moja. Hey, hey, hey. Let's go, let's go. Hey, woo. Nishamtumi ya mama arafaya. Kwamba nishampata kidosho wa nyeri. Hey, oro waku baby. Nimetoka bondo wenyako wa heri. Hey, bari pa pa pa. Bari da 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 di da da di. Bari da di. Hey, what up? Yo, aboterimos. 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 Aboteri. Aboteri. Aboterimos. Papa di da 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 da